Masu sauraro barkanku da wannan lokaci, kuma barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka ta Niger 24 TV. To kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka masu sauraro, tabbas kware da gaske Aisha Humaira matar mawaki Dauda Kahutu Rarara ta fito ta yi cikakken bayani a dangane da wani abu da mutane ba su gane ba a lokacin da aka gudanar da aurenta tsakaninta da mijin nata wato Dauda Kahutu Rarara, wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa wannan batu shi yake ta trending a social media a dangane da irin maganganun da mutane suka fara yi a kan Aisha Humaira tare da mijin nata wato Rarara, don wato ganin cewa Rarara ɗin ya sake ta. Wanda yanzu haka dai masu sauraro, sai ku gyara zama tsab don jin cikakken rahoto wanda muke tafa da shi, da kuma jin cikakkun waƙoƙi waɗanda mawaƙan da suka yi wa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara waƙoƙin shagalin biki a yanzu haka. Wanda yanzu haka dai masu sauraro, muna mai fatan idan har wannan ya kasance shi ne ziyartarku na farko wannan YouTube channel tamu mai albarka ta Niger 24 TV, to kada ku huce, ku gyara zaman a yanzu haka tsab don jin cikakken labari wanda muke tafa da shi, da kuma sa muku cikakkun sababbin waƙoƙin da mawaƙan suka yi wa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara tare da wato amaryar tasa Aisha Humaira. Amma kafin nan masu sauraro, muna mai daɗa tunatar da ku cewa kada ku manta idan har wannan shi ne zuwan naku na farko wannan YouTube channel tamu mai albarka ɗin ta Niger 24 TV, musamman ma idan har ka kasance ɗan ƙasar Niger ko kuma ɗan Najeriya ko kuma 'yan Niger waɗanda suka zo Najeriya. To yana da kyau ku tsaya da ku saurari wannan zazzafan labari tun daga farko har ƙarshe. Amma kafin nan, muna mai tunatar da ku kada ku manta ku daure da ku je ku danna mana subscribing, sannan ku danna ƙararrawa, don hakan shi ne zai ba ku damar samun cikakkun labaranmu dauke da masu sababbin waƙoƙin waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora. Wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa tabbas kwarai da gaske masana'antar Kannywood da ke arewacin Najeriya ta yi farin ciki tare da kuma ta Aisha Humaira murna a dangane da irin yadda ta angwance tare da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, wanda za ku ji cewa tabbas Aisha Humaira ta daɗe tana son auren mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, sai dai amma dama ce ba ta samu ba da kuma hanya wadda za ta yi wub da Rarara ɗin. Wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa tabbas bayan zama yarinyar Rarara ko kuma in ce PA ɗin Rarara da ta, tabbas kwarai da gaskiya a yanzu haka dai hakan ya bata dama da kuma samun izini na wato fuskantar Rarara da kuma mallake zuciyar mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ɗin, wanda za ku ji cewa tabbas hakan ne yasa Aisha Humaira ta aure wato mawaƙin wanda kuka sani da Dauda Kahutu Rarara ɗin. To masu sauraro, tabbas kwarai da gaske a yanzu haka dai sai ku gyara zama tsab don jin cikakkun labarai waɗanda muke tafa da su dauke da ma cikakkun rahotannin namu a yanzu haka a wannan YouTube channel tamu mai albarka, sai dai amma muna mai ƙara tunatar da ku cewa idan har wannan shi ne ziyartar naku na farko, to kada ku wuce ɗin, ku daure da ku je ku danna mana subscribing ɗin, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, don hakan shi ne zai ba ku damar samun labaranmu kai tsaye waɗanda muke kawo muku a wannan YouTube channel tamu mai albarka. Wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa tabbas kwarai da gaske akwai mata bila adadin har yanzu a ƙasa waɗanda suke so su ga cewa sun aure mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, sai dai amma babu yadda za su yi, kuma wato Aisha Humaira ta riga su a yanzu haka, wanda za ku ji cewa tabbas har yanzu mawaƙa da dama da ke arewacin Najeriya na ci gaba da fitar da zafafan waƙoƙi, sannan kuma wasu daga cikin masoyan fati Nijar da kuma wato shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani, tabbas za ku ji cewa a yanzu haka suna bayyana cewa tabbas wannan aure na Rarara dai an yi shi ne kawai, amma ba zai yi ƙarko ba. Wanda za ku ji cewa tabbas dama akwai 'yan tsama tsakanin Rarara da kuma 'yan Nijar, sai dai amma tabbas wasu daga ciki na ci gaba da yin fatan alkhairi a dangane da irin yadda Rarara ya angwance ɗin tare da Aisha Humaira, wanda a yanzu haka tabbas kwarai da gaske za ku ji cewa Aisha Humaira ta yi matuƙar farin ciki tare da kuma taya murna a dangane da wato irin yadda ta ga wato mawaƙi Dauda Kahutu Rarara bai nuna wani fushi ko kuma damuwa a tattare da ita ba, ya saki jiki yana ta al'amuran gabansa. To masu sauraro, wannan shi ne cikakken rahoto wanda muke tafa da shi dai a yanzu haka daga wannan YouTube channel tamu mai albarka, sannan masu sauraro, muna mai tada tunatar da ku kada ku manta don ci gaba da samun zafafan labaranmu dauke da masu sababbin bidiyoyin, kada ku wuce, ku daure da ku je ku danna subscribing ɗin da ƙararrawar sanarwa, don hakan shi ne zai ba ku tabbacin samun labaran namu waɗanda muke kawo muku a kodayaushe. Mun gode.